ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka dauki dogon lokaci ana tafkawa yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane takwas da akasarin su matasa ne a garin Rafin Gora dake cikin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger Nigeria. Lamarin dai da ya faru da yammacin Litinin din nan yayi matukar tayar da hankalin mazauna yankin. Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai masu bada ceto na can na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka ɓace. Alhaji Abdullahi Ibrahim wani mazauni garin ne na Rafin Gora ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. To kokarin jin ta bakin rundunar ‘yan sandan jihar Niger lamarin ya ci tura. To amma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Wanda ba a samu an gansu ba, ana ci gaba da nema a gani ko Allah zai sa a samu wasu wanda suke da sauran rayuwa, in kuma ba da sauran rayuwa a ga ko da gawawwakin su ne.
Yanzu kamar mutane nawa kuka tabbatar da mutuwar su?
Kamar a gangare mun samu tsawon mutum yaro ɗaya da aka samu, sannan a can da wannan sai an samu gawawwakin mutum bakwai.
Na mutum takwas?
Mutum takwas kawo zuwa yanzu. Kuma ana ci gaba da neman sauran da ba gani ba, don kama nan da ake akwai kamar yara uku ne, amma an samu ganin gawa mutum ɗaya saura biyu, shi ma ana ci gaba da nema.
To ruwa ne ya wuce da su koko ginin ya ko iska ne ya rushe gini ya fada musu ya abin yake?
Akwai wanda ake zaton ruwa ne ya wuce da su, akwai kuma wasu bayanai suna nuna cewa akwai wanda kamar gini ne ya rufe da su. To har yanzu dai muna ta kokarin mu tantance ainihin menene ya faru.
A halin da aka ciki dai hukumar bada agajin na ci gaba da gargaɗin jama'a musamman waɗanda suke zaune a gabar ruwan ƙoramu domin kaucewa aukawa cikin matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara a daidai irin wannan lokaci na damana. Mustapha Nasiru Batsare, murya Amurka daga Mina a Najeriya.